Cin hanci da rashawa wata matsala ce da ta shafi kusan kowane fanni a nan Niger. To amma kuma abin ya fi kamari a wajen jami'an tsaro, kamar yadda bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka nunar, in ji shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Halsiya mai shari'a mai Musa Alhaji Bashir.
Ma'aikatu na gwamnati, babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne. Yanzu ka duba kaman wajen Duwan, kaman kana samun kashi 80 kaman da 7 na mutane cikin mutane 100 wanda aka tambaya sun ce akwai cin hanci da yawa. In ka duba wajen Enfo kashi 84, wajen police za ka samu kaman kashi 83 ɗan mutanen da aka tambaya sun ce kaman a police effectively akwai wannan matsalolin nan. In ka duba wajen shari'a za ka samu kaman kashi wajen 71, wajen likita za ka samu kaman kashi 63. Wannan binciken ita ta bada haka nan. Kuma mun fara bincike a yanzu wajen Duwan, ma'aikatan Duwan da su ne suke lamba 1, wato mun fara bincike wajen nasu. Yanzu mun yi kaman wata 2 muna bincike, tunda akwai abubuwa da wanda ba cikin ka'ida ba ake yi. Mun kare da nan, wato za mu dawo wajen masu raji. Mun kare, to za mu zo wajen harkar shari'a. Kusan shari'a ita ce gimshikin komi a ƙasa ko a duniya.
Rashin hukunta masu aikata cin hanci da jahilcin jama'a a game da koma bayan da wannan al'amari ke haddasa wa ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ke janyo ƙaruwar cin hanci a Niger. Shugaban hukumar Halsiya ya ce yana da ƙwarin gwiwa al'amura za su canza.
Shugaban ƙasa da prime minister da duka mataimakinsu wato sun ba da umarnin cewar za su yaƙe ta. Kenan ƙarfin gwiwan ta zo daga sama, kuma daga ƙasa jama'a kuma suna so gaskiya a tace ɗan kuɗin da Niger take da. Shekara 20 ina shara, ina ma mutane wanda suka zalunci gwamnati ko suka zalunci ƴan uwansu a musu shari'a. Faɗuwa ce ta zo daidai da zama, wato gure mu so muke gaskiya kowace ma'aikata ta Niger ta yi aiki da duka. Kuma a dinga jin tausayin jama'a, a dinga jin tausayin ƙasa, a kiyayi dukiya ta gwamnati.
Ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International ta bayyana Niger a matsayin ƙasa ta 8 mafi cin hanci a Afirka ta Yamma a shekarar 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.